ma'aikatar harkokin waje na Ghana ta yi nasarar jigilar 'yan Ghana daga kasar Sudan zuwa kasar Habasha lafiya lau. Daga Habasha kuma suka sake daukar hanya zuwa Addis Ababa, inda aka dauko su a jirgin sama zuwa birnin Accra. A ƙarshe ɗalibai 74 ne suka amince a dawo da su gida Ghana ƙarƙashin kulawar ma'aikatar, kamar yadda ƙaramin ministan ƙasashen waje Kweku Aprantum Sapon da ya wakilci gwamnati wajen yi wa ɗaliban maraba ya bayyana wa manema labarai.
74 are here with us. There is another group of two engineers who are working for a mining company along the border of Sudan and Egypt.
Kwai wasu injiniyoyi biyu da ke aiki tare da wani kamfanin haƙar ma'adanai a kan iyakokin Sudan da Masar sun sami damar tsallakawa zuwa Masar tare da taimakon kamfaninsu, kuma tuni sun riga sun iso Ghana. Muna da wasu 'yan wasan ƙwallo ƙafa guda hudu waɗanda suka tsallaka ta kan iyakar Masar, kuma muna shirin dawo da su Ghana. Ƙaramin ministan ya ce a halin yanzu babu wani ɗan Ghana da suka sani cewa yana ƙasar Sudan, amma duk wanda ya fito da kansa kuma yana neman taimako, gwamnati a shirye take ta taimaka masa. Domin haka ne ta ba da lambobin wasu jami'o'inta da ke Sudan, Ethiopia da kuma Masar. Shugaban ƙungiyar ɗaliban Ghana a Sudan ya yi muryar Amurka bayanin yadda haɗa kan ɗalibai har suka kai Addis Ababa da matakin da za su ɗauka wajen ci gaban iliminsu.
Sunana Abdulaziz Abdulkarim, ni ne shugaban union na students da ke kasar Sudan. A lokacin da abin ya fara, mun doki shawara gaba da aka ce kar ko wifta, saboda kar domin a yanda abin ke tafiya kar wani street bullet ya zo ya taba wani, yasa kowai saura cikin dakin shi in kana neman wani abu akwai number da zaka kira. Su wayannan sun zo su tanye ka, saboda wannan muna da hostels ne guda biyu, wani na cikin Maududu wani kuma na Markazi, yasa wayanda ke wurin duka an assisting ka da wannan number, ka kira wannan number duka za a assisting ka. Yanzu haka abin da ke nan wasu mu daga cikin yanzu waɗanda suka zo ga sun kare suna gidan certificate, wasu kuma ba su kare ba, saura musu shekara dai, wasu ma saura musu semester daya. To amma ana son ayi wani integration da zai sakamakon ba wayanda suka zo idan ba su kare ba a sa su cikin wani universities in ma cikin Ghana ne ko cikin wani kasan waje ne da ba Sudan ba. Aha, yanda lamarin ke.
Wasu ɗalibai kuma sun bayyana yanayin da suka shiga da farin cikin su na kaiwa gida.
Sunana Aisha Mustafa. Akwai wahala gaskiya, amma alhamdulillah kashi mu ya mun zo. Ba airport yanzu haka, airport in Sudan bai aiki yanzu haka, yasa da mota muka zo. Mu muna Umdurman, yasa da motan nan muka take Khartoum, from Khartoum to Gadarif to Metima border, not Ethiopia. She from Metima border muka take Gandar, cikin Ethiopia. She from Gandar muka kai Addis Ababa, from Addis Ababa muka zo Ghana.
Iyaye da 'yan uwan ɗalibai da suka zo tarban su, su ma sun bayyana fargaba da suka shiga da kuma farin ciki da suke a yanzu.
Na zo in tarbi Diana, sunan ta Hadiya daga Sudan. Ba wasa ba, gabanmu ya fadi sosai, sa yau dai mun murna domin sun ce muna kamar lore za su hau saboda wannan ranmu ya bata. Don farko ta ce muna wai gaskiya yanzu inda abu ya kai shede su bar wurin, kuma da in su za su bar wurin kuma by road, kalman nan da ta fadi ya bar ranan ban kwana ba. Gaskiya gwamnati yayi kokari kwarai.
To ni ne Ibrahim Abubakar, wanda aka san shi da sunan Malam Ayama daga Kumasi. Ko yara na du da suke karatu daga Sudan, wallahi lokacin da muka ji labarin fargaba, domin fargaba sosai, don bamu kwana, bamu mu ci abinci ma.
Kasar Sudan dai ta fada cikin kazamin rikici tsakanin dakarun kasar Sudan da kuma dakarun kota kwana na RSF, lamarin da ya janyo asarar rayuka da kuma tilastawa kasashe da dama kwashe 'yan kasar su daga kasar. Idris Abdullahi Bago, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.